Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Wata kazama ambaliyar ruwa ta afku sakamakon gocewar tafkuna uku a kudu maso gabashin Colombia ta ratsa garin Morocco cikin daren ranar Juma'a lokacin da mutane suke barci, ta lalata gidaje da gine-gine, ta kuma kashe kimanin mutane 200. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ziyarci garin da ke kusa da kan iyaka da Ecuador jiya Asabar, ya kuma ayyana dokar ta ɓaci. Santos ya yi gargaɗi da cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suka rasu ya ƙaru. Ya ƙara da cewa ba mu san ainihin adadin waɗanda lamarin zai shafa ba. Jami'an cibiyar aikin jin ƙai ta ƙasa da ƙasa Red Cross sun ce mutane 400 suka ji raunuka, aƙalla 220 kuma suka salwanta. Tashar talabijin ta ƙasar Iraki ta ce an kashe babban mataimakin shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta jirgin sama a lardin Anbar kusa da kan iyakar Siriya. Rahoton da aka yayata jiya Asabar ya ce an kashe Ayad al-Jumaili, ɗan kwamandojin IS na lardi da dama, a harin da mayakan saman ƙasar Iraki suka kai a yammacin ƙasar. Rahoton bai dai bayyana lokacin da aka kai harin ba, ba a kuma yi wani ƙarin haske a kai ba. Jami'an da karin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta ba su tabbatar da mutuwar masu tsatsauran ra'ayin ba a jiya Asabar da yamma. Bisa ga sanarwar jami'an leƙen asirin rundunar sojin Iraki, rahoton ya bayyana Jumaili, wanda ake kuma kira Abu Yaya, shine ministan yaƙi na ƙungiyar IS. Jumaili, wanda ya yi aiki a matsayin jami'in leƙen asiri ƙarƙashin gwamnatin Saddam Hussein, ya shiga ƙungiyar mayakan Sunni ne bayan da Amurka ta mamaye Iraki a shekara ta 2013. Wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kai hari cikin mota ya kashe wani kwamandan lardin Afghanistan da waɗansu sojoji biyu jiya Asabar a lardin Khors da ke kudu maso gabashin ƙasar, bisa ga cewar jami'ai da kuma mayaka. Kakakin gwamnatin Mubarak Zardran ya shaida wa muryar Amurka cewa an faki dakarun Afghanistan ne a harin da aka kai a lardin Mando. Harin ya kuma jiwa ɗalibai 6 rauni daga wata makaranta da ke kusa, galibi kuma sun ji munanan raunuka. Wani kakakin Taliban wanda ya ce mayakan ne suka kai harin ya yi ikirarin cewa nakiyar ta kashe jami'an rundunar soji na musamman guda 5. Ya ce kwamandan Afghanistan ɗin da aka kashe wani babban abokin ƙawancen dakarun sojin Amurka ne, wanda yake aiki kafaɗa da su a lardin. Hukumomi a Kabul sun yi zargin cewa mayakan haƙani suna kitsa hare-haren ne daga cikin ƙasar Pakistan, inda suka samu mafaka, suka kuma ce suna samun goyon baya daga hukumomin leƙen asirin ƙasar Pakistan, zargin da Islamabad ta musanta. Hare-haren mayakan sun ƙaru a Afghanistan cikin kwanakin nan, kamar yadda aka saba gani da shigowar bazara. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon Prime Minister ƙasar Somalia Hassan Ali Khayre ya ce yana neman haɗin kan gwamnatinsa a yaƙi da cin hanci da rashawa, ya kuma lashe takobi cewa gwamnatinsa ba za ta lamunci rashin ɗa'a ba. Da yake jawabi a wajen bikin mika aiki ga tsohon ministan kuɗi Ahmed Adin Ibrahim Fateki zuwa sabon minista Abdulrahman Dule Bello, Khayre ya bayyana damuwa dangane da buƙatar gudanar da mulki irin na ƙofa buɗe a ƙasar Somalia. Ya ce ni da shugaban ƙasa ba za mu taɓa amincewa da sama da faɗi da ƙadarorin gwamnati ba, za mu kuma tashi tsaye a kan masu cin hanci da rashawa, inda akwai albazaranci ba za a taɓa samun ci gaba ba. Kasar Somalia dai ta kusa shekara 20 a jerin kasashen da aka fi albazaranci a duniya, kuma wadda take kan gaba a jerin kasashen da aka fi cin hanci da rashawa na duniya a rahoton cibiyar sa ido kan yadda ake tafiyar da mulki ta kasa da kasa. Kasar Somalia tana dogaro ga tallafi ne da take samu daga kasashen duniya. A cikin gida, gwamnati tana samun kuɗin shiga kaɗan daga ɗan albarkatun ƙasa da take da shi, da kuma harajin da ake sawa kayayyaki da ake sayarwa a ƙasashen ƙetare da kuma na cikin gida a tashoshin jiragen sama da kuma na ruwa da ke Mogadishu. Sai dai ƙwararru suka ce ana sace mafi yawan kuɗaɗen shiga da ake samu. Aƙalla mutane 16 da suka haɗa da 'yan sanda guda uku suka ji raunuka a wata fashewa da ta auku jiya Asabar a harabar cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin Tanta, bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar Misira. Ma'aikatar tsaron ta ce bom da aka dana a kan wani babur kusa da cibiyar ne sanadiyyar fashewar, banda jami'an 'yan sanda na kirta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da layin zuwa kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Har wa yau shirin na nan cikin ƙasar Faransa ne, sai dai wannan karam muna duba matsayin kowane ɗan takara ne da irin tasirin da ake tunanin zai yi a wannan zaben. Domin ko ga masu biyar da harkokin zaben ƙasar sun ce an jima ba a samu ƴan takara irin na wannan karam ba. Saboda a lokutan baya sautari ana sanin inda zaben za ta fada, kuma hakan takan kasance daga bisani. To a wannan karan lamarin ya sha bamban, kamar yadda takwaran aiki na Abba Sadiq, wani ɗan jarida ɗan asalin Nijar mazauni Faransa, ya shaida mani a hirar da muka yi da shi. To da farko dai na fara tambayar Abba ne, ko me yasa shugaba François Hollande da ke kan karagar mulki ba zai sake tsayawa takara ba, domin ko dokar zaben ƙasar ta ba shi daman yin hakan?
Lallai wannan tana da ma'ana, wannan tambayar tana da ma'ana sosai, saboda shi shugaba Hollande da kanshi ya so yayi takara, sai kuma a Desember da ya wuce ne to yace shi ba zai takara ba.
Me yasa?
Horin jini shi ya rage sosai. Da yake horin jini shi ya rage sosai kan wannan iko, sai ya zamanto a cikin party nashi ma mutane da yawa sun fito sun yi kalamai sun ce bai kamata ba yayi takara, in yayi takara party ba zai ci nasara ba, saboda ba shi da horin jini cikin jama'a. To da yake haka ya same shi, sai ya zamanto mutane da yawa a cikin party nashi ma sun ce ko ya tsaya su ma za su tsaya. Sai abun ya zamanto yayi nazari da kanshi, yace da asha kumya da na ɗauki wannan abu, da anje a ce sai na yi takara da mutane a cikin party na tukwana, sai na yi takara kuma in aka yi takara ma cikin party ban tabbata ba zan ce a ce ni so ni shugaba, na yi takara da mutane sun kada ni gwanda kare daraja na kar in yi wannan zaben. Sai shi shugaba Hollande kin yace ba zan yi zabe ba tunda abin ya zamanta haka.
Yanzu wane ne zai tsaya, ko wake tsayawa a jami'ar su yanzu nan?
Malam Benoît Hamon shine zai tsaya akan
socialist party,
socialist nan kasar Faransa. Don saboda da aka je hukuru a cikin party socialist, shi ya ba tsohon prime minister Malia Vaskaye kenan, yanzu shine yake campaign a sunan party socialist, Malam Benoît Hamon.
To can an kwanakin da suka gabata da aka fara taso da wannan batu, naji tsohon shugaban kasa Nicolas Sarkozy ya yi yunkurin tsaya so ya tsaya takara, shi ko me faru ya noke?
Gaskiya ne, da aka je hukuru a cikin party nashi, sai zamanto shi ya zama uku, kamar yadda na farko ka san party manyan party sai suka ce to tunda ba mutum guda ba yake so ya yi takara a sunan mu, za mu raba gardama. To sai su le Republican suka tashi raba gardama tsakanin wanda suke so su zama party. Shi shugaba Sarkozy ya yi takara amma sai ya zauna shi uku ne, sai yanzu ya zamanto shi François Fillon King shine ya ci nasara, kuma shi zai yi takara a sunan le Republican party na shugaba Sarkozy. Kin da yake ka san bayan kayan nan da ya sha ya ce shi ya yi retire, gaban nan shi ba zai shiga harkokin siyasa ba, zai tafi harkokin kanshi gaban nan.
To amma shi François Fillon yana cewa yana da matsala game da wannan batun tsayawa takara, musamman game da zargin shi da ake cewa yayi amfani da kudin gwamnati wurin biya ma iyalansa bukatu. Ya kake kallon takaran shi a wannan fafatawa?
Wannan takara za ta mushi wuya, da yake yanzu haka ba a san ko yana iya gobe ya yi takara ba. Ya ranar yau da muke magana ma mutane da yawa sun jaye mushi goyon baya, kamar 'yan majalisa wajen sattin suka wuto suka kiraye shi kar ya yi takaran a sunansu. Idan ya yi takara za su sha kaye, da yake in ya tafi kasa garuruwa ma ya yi campaign, mutane da yawa suna hutuwa suna cewa maido kuɗin da kasata wane ne, kai ba mutumin gaskiya ba ne, bai kamata ba ka zama ƙasar Faransa. Yin campaign ya zama mushi wahala. Ni ina tsammani a yanda take tahiya wannan ban yi tsammani ba shi zai iya takara, saboda abubuwan suna kowane rana abubuwan suna ƙara lalace mushi.
To ita Marine Le Pen ita ma da harko ta ɗauko kamar za ta yi tasiri, amma kuma na ga har ana zanga-zanga ita ma a kanta. Ita kuma me za ka ce muna game da ita?
Marine Le Pen ita an zarge ta da wani wasu abubuwa da ta yi. Da yake ka san Marine Le Pen ita 'yar majalisa ne ta Tarayyar Turai. To a can Tarayyar Turai an zarge ta da ita mata kamar ta ɗauki kuɗin ta biya mutanen da ba su zo suka yi aiki ba, suka ma Tarayyar Turai aiki ba. To tana lalle tana wannan akwai wannan falgaban game da ita. Amma ita Marine Le Pen inda ya zamanto mata daban da Hollande, da yake ka san ƙarshen ra'ayi gare ta. Mutanen da suke tare da ita kaman komi ya faru ma suna tare da ita. Bai tsammani za su sake ra'ayi ba. Mutanen da suke tare da ita kaman irin mutum da ya rantse maka ne yana tare da kai, komi ya same ka ma yana tare da kai. Saboda wannan suna da horin jin nan, saboda wasu abubuwa da take hutowa tana faɗi kaman kan baki, kaman kan Faransa ya kamata ta huta daga cikin Tarayyar Turai, kaman kan inda ra'ayin musulmi, rayuwar musulmi a nan ƙasar Faransa. Sai ya bata wani horin jini da yake to ko me ya same ta ma, ko zargin shari'a ta mata ma, wannan horin jinin tana iya samun mutanen da za su goye mata baya. Ita nike tsammani abinda ya zama mata darura kaman in aka je karo na biyu, mutane da yawa suna cewa gwanda mu taru mu hana ta, ko ɗan socialist ko ɗan republican din suna iya gama baki saboda hana ta, don saboda wannan ra'ayin nata da yake ƙarshen ra'ayi ne mutane da yawa suna iya mata. Amma takara na farko wannan inda aka yanzu ta hikuwa horin jini a nan ƙasar Faransa, cikin mutane shida wanda suka wuta suka yi takara yanzu ita ce wanda horin jinin ta yake gaba a nan wannan takara.
To Emmanuel Macron me zaka ce muna game da shi kuma?
Emmanuel Macron shi kasan tsohon minista ne na Mala François.
Na
François Hollande tsohon ministan shi ne, kuma yayi zama yayi aiki a office kin shi. To mutum wanda horin jini shi kasan da yake shekarar shi 37 zuwa 38, wannan da yake yaro ne sabu, kamar mutane suna ganin shi kamar sabon jini. Da yake mutum da yawa nan sun mutane da yawa sun huto sun yi rawa, an ga rawar su da biya bukata ba, sai mutane suke tsammani kamar wannan sabon jinin in ya huto ko zai wani abu daban da wanda su
suke tsammani
suka yi shi shekaru ba su ba. Wannan ya bashi horin jini. Kuma na biyu abin da ya bashi horin jini da yake shi ya ce ni ba ni tare da Republican, ni ba ni tare da Socialist, ni ba ni tare da kowa, ina tare da 'yan Faransa ko na ina ne ma. Shi ma wannan ma ya dan kashi, ya dan bashi horin jini. Amma shi abin da zai abin guda da yake zai falgaba, abin zai kawo falgaba, saboda kun shi bashi da yake shi bashi da party yanzu haka. In ya zama shugaba ma da wata majalisa zai yi iko gobe. Mutane da yawa suna zargin shi kan haka, kuma ana zargin shi da kamar mutum ne mai saka ra'ayi, kuma in ya zo nan sai wada abin da kuke so, kuma in ya san sai wada abin da kuke so, kuma ko abin da bane. To wannan ma shi ma ana mishi wannan zargi.
To abu ne da ka iya kawo mishi cikas kenan.
Kuma babban cikas kin da zai kawo mishi ma da yake shi bashi da 'yan majalisa da suke tare da shi, ko ya ci iko ba a san tare da wa zai yi mulki ba. Kaga in ya ci iko kuma majalisa ta zamanto majalisa ce mai ra'ayi daban da shi, to zuwa mulkin nashi ya kawo kuskure kenan, ya kawo cikas.
To shi Melenchon kai?
Zalik Melenchon to shi kaman da yake ka san mutane talaka sun sha wahala wannan shekarun nan da suka wuce, wannan karancin kuɗi da karancin aiki da wasu abubuwa da aka yi kwanan nan a nan ƙasar Faransa, da yake arzikin Faransa ya ɗan ja baya. Shi Jean-Luc Mélenchon yana gwada kanshi kamar shi ne wanda yake tare da wanda ba su da komi. Yana ya yi alkawari idan ya ci mulki zai ƙara albashin mutane wanda ba su da komi. makami kaman kuma dokan zuwa lakwar dokan jirgin kasa su wasu abubuwa transport zai mai da shi kyauta abu jewa yake ya hutu ya hudi sai mutane suna a hudin mutanen da ake gani shi kaman mutum ne mai kwadin abin da zai iya burge mutane kasa-kasa yake iya hutowa ya kwadi abin da zai burge su amma gobe in ya ci iko alkawalin da ya dokan nan ba zai iya cika shi ba saboda ya dauki alkawali gewa da ya yi kari shi
suna ganin ba zai iya cikawa ba
ba zai iya cikawa ba saboda wasu abubuwa da yake kwadi
ba za su yi ba
bai hutu ya kwadi ba inda zai iya samu kuɗi inda zai
aiwatar da
alkawalin da ya doka
to ba shi da kullun ayyafa na kaman shi baya haskakawa a cikin wannan takaran me zaka ce muna game da shi
an yankin nan so da shi tare da republican yake le republican cikin partis yake sai ya hutu ya ce a yanzu shi kamar su le republican sun bar hanya zai ya hutu ya kwadi yana kusa tsakanin shi ana iya ce yana tsakanin Marine Le Pen mai karshen ra'ayi yana tsakanin le republican yana tsakanin su ne ake iya ce saboda shi da Marine Le Pen wasu abubuwa kan wurin addinin musulunci a nan kasar Faransa kuma kan yaki da mutane wanda suke cewa suna wasu abubuwa a sunan jihad haka kuma kan tarɗan baki haka shi da Marine Le Pen duka ra'ayinsu kamar ya zo guda mutum ne wanda yake cewa a Faransa yanzu darajar kwarinjinin karhinta a duniya ya ɗan rage ya kamata ta dawo kan karhinta na da to kamar irin haka ne shi abubuwan da yake fitowa yana kalamai kansu
to daga ƙarshe abba wani bayani zaka yi muna game da zaben yan majalisa su kuma ya ake zaben su rana guda ake zaben su da zaben shugaban kasa koko su nasu daban ake yi
nasu daban ne majalisa da ba ake zabenta majalisa shekara yan majalisa su ma shekara biyar ne amma daban ake zaben shi
wake zaben su
kare zabe wannan shekara bayan kare zabe wata guda bayan kare zaben shugaba za a yi zaben yan majalisa ma kaman party ne kowane kaman na zaben shugaba kowane party ne suke hutowa sai party ya baka ya ce kai takara a sunan shi nan ma sai ana kokowa da yawa ka san mutum da yawa suna so su yi takara kuma sai an yi gilgila sai an yi wasu
ayan takaddai da rariya
amma an yi abubuwa da
sannan
amma bana abinda zai ya kamata a lissafa manyan dan majalisa da yawa sun fito tuni sun ce su ba za su koma takara ba mutane da yawa da yake sun shekarun su ya dan yi nisa sun fito sun ce ba za su shiga fage ba saboda matasa su samu su yi abin nan wannan shi ma nake tsammani ya kamata a gida a turare shi a gane da yake in lokaci ya zo sai a ba wasu hannu su ma su gwada abin nan
wato su a zaben majalisa baya da adadi shi kamar na shugaban kasa kana iya
zaben majalisa dan majalisa akwai majalisa mutane da su kai shekara 30 40 majalisa ba ta da abin nan ba kamar shugaba bane ba kamar shugaba bane in kaman yanda na hodi in ka gane kaman kai lokacin ka ya kamata ka ba wani lokaci ka wasa takara amma nan su ka san majalisa kaman in kai dan majalisa ne ka ta yi ka zama minista in kuma ka kuta daga gwamnati kana iya dawowa ka samu wajen kanan dan majalisa in dai a cikin tunda dan majalisa a shekara biyar ake zaben dan majalisa in ba mutuwa yayi ba kenan a cikin shekara biyar kin nan ko minista ya zama yana dawowa ya zama dan majalisa shi zaben nan mu kalle shi da kyau
to masu are a ranar 23 ga watan nan ne za a gudanar da wannan zaben wannan masana harkokin demokradiyyar kasan suka ce ba tantama sai an yi zagaye na biyu to ko dai me kenan a biyo mu a cikin shirin zabe ko nadi zamu ci gaba da kawo muku wannan da aka toya a wannan zabe yanzu a madadin takwaran aiki na Abba Sadiq da ke zauna a kasar Faransa da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Ganin yadda zaman lafiya Sanu a hankali ya so mu dawo wa shirin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya daidaita. Yanzu hakan gwamnatin jihar Yobe ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram din ya shafa su gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a jihar. Wata doki matsaya game da samar da agaji da waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma sake farfado da garuruwan da bayan kungiyar Boko Haram din suka lalata bayan kwato su da rundunar sojan Najeriya ta yi. Wannan dai shine batutuwan da aka sa gaba a wajen wannan taro inda kuma masana da hukumomi al'ummomin agaji suka gabatar da kasidu daban-daban game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi don warware irin wannan matsalar. Tun a lokacin da yake bude wannan taro dai gwamnatin jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam yace ko da shike a yanzu hakan an ci karfin ƴaƴan kungiyar Boko Haram din, amma yanzu abin da sa a gaba shine batun sake zugunar da mutanen da rikicin Boko Haram din ya daidaita.
As you are aware, has since embarked on rehabilitating and assisting the internally displaced persons, most of whom have returned to their original settlements.
Yace kamar yadda kuka sani gwamnatin jihar Yobe ta riga da ta soma aikin gyaran garuruwan da ƴan kungiyar Boko Haram din suka lalata da ma tallafa waɗanda wannan iftila'i ya shafa, wanda mafi yawan su yanzu hakan sun koma garuruwan su na asali.
At present, the state has less than 2,000 IDPs in the official camp at Pompomari, and even those are planning to leave to their original habitats.
Yace a yanzu hakan jihar tana da ƴan gudun hijira ƙasa da 2,000 ne kawai da suke sansanin ƴan gudun hijira da muka san da zaman su da ake kira Pompomari, kuma yanzu hakan wasun su ma na shirin komawa garuruwan su na asali ne.
I wish to state that the task of reconstruction is however even more challenging and difficult.
Gwamna Gaidam yace batun aikin gine-gine abu ne mai wahalan gaske saboda mafi yawan gidajen waɗannan mutanen abin ya shafa, don haka dole ne mu sake dadda zantsi don tabbatar da cewa mun sake gina garuruwan da ƴan kungiyar Boko Haram din suka lalata. Gwamna Ibrahim Gaidam ya kuma mika godiyarsa ga shugaba Muhammadu Buhari da ma babban hafsan sojan ƙasar Najeriya game da sake kwato waɗannan garuruwa da ƴan kungiyar Boko Haram din suka mamaye a baya. Alhaji Tijjani Tumsa dai shine mataimakin shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa don sake tsugunar da waɗanda wannan iftila'i ya shafa.
Taimaka da tallafi na hanyoyi da yawa na gyare-gyaren makarantunsu, kayan masarufi wanda za su ci daga nan zuwa wani lokaci har su koma gona, da kayan gona da za mu ba su, da kuma kaya da za a ba su dai wanda za su tallafa a kansu na muhalli da za su gyara.
Sai dai sakataren ƙungiyar makiyaya na ƙasa na Biyanci Allah wato Alhaji Baba Usman Ganjarma yace wannan taro wata dama ne ta samu gare su da su bayyana irin matsalolin da suke fuskanta. To ko wani irin hali ne makiyayan nasu ka faɗa game da wannan rikicin?
Hali da mutanen mu makiyaya suke ciki musamman a nan shehar arewa maso gabas wato hali ne na kakanikan yi, don sanin kowa ne wannan rikici da ya samu wannan bangare na ƙasa kusan su Fulani makiyaya a daji su suka fi kowa shan wahala da asara, amma kuma babu wanda hankalinsa ya kai kan wannan al'amari don a bi kadonsu. Wannan kuma mun tabbatar dalilin shine su ba mazauna guri guda bane, mutane ne wanda suke yawo nan da can don neman ruwa da ciyawa da wa dabbobinsu. Su ba sa cikin IDPs, ba sa cikin wani tsari na gwamnati, sun yi asaran dukiyansu da rayukansu, haka an watse an tafi. Shi yasa dukkan inda muka samu dama muke jawo hankalin gwamnati.
Shi ma dai shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa Alhaji Muhammad Sani Sidi yace abinda al'umman jihar Yobe da ma Najeriya gaba ɗaya ba su manta ba shine batun ilimi da kuma kisan waɗannan ɗalibai da aka yi na yadin buni.
The attack on our educational institutions and the killing of our children by the insurgents, especially in Federal Government College, Bunyadi and other colleges.
Yace abinda za mu yi anan na tabbatar da ɗaurewan zaman lafiya shine mu sake haska batun ilimi ga ƴaƴanmu, nan su ne manyan gobe za su tafiyar da harkokin ƙasar nan.
Is to rekindle the torch of knowledge, give our children quality education and prepare them for the future.
Alhaji Musa Idi Jidawa dai shine babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe, wanda kuma na tambaye su ko menene takamaimai suke so su cimma game da wannan taron.
To plan guda ɗaya wato ƙuduri na gaba ɗaya ta fannin ruwa ne, fannin hanya ne, fanya duk wannan fannoni ya kasance akwai kuduri wanda gwamnati ta aiki da koma waye wanda zai taimaka saboda a samu cin buri da ya kamata.
Akwai wannan baturanka da na wanda kusan ana maganan Yobe, ana magana kullun sai an tabo shi wasu lokacin da aka rasa dalibai da dama a wannan jaha na Yobe. Sai kamar akwai wannan batu a cikin irin tsare-tsaren da kuke so ku gabatar musamman taimakawa ko kuma sake gina wannan makaranta don a ci gaba da karatu a ciki?
Yana ciki babban ne, don akwai fannin ilimi wanda za a zauna a duba duk wannan al'amura wayannu guya ne aka lalata, ya za a gyara su, wanda matakai ta dauka musamman harkar tsaro a makarantu, ya daga cikin abin da za a yi magana sosai a ciki, a fito da kudiri a kansa.
Kuma Dauda Muhammad Gumbide shi ne sakataren haɗakar fararen hula ta jihar Yobe.
Bayanin da muke shi ne kamar yadda ka gani yau an taru domin a samar da matsaya guda wajen yadda za a tallafa wa su wato ƴan gudun hijira da kuma ayyukan da ya shafe su gaba ɗaya a jihar Yobe. To amma akasari duk da dai kowa a jihar Yobe ɗan gudun hijira ne, kuma dukkanmu a lokaci ɗaya zuwa dai wani lokaci aka tika mun zama yan gudun hijira. Ma magana da muke shi ne ya kamata a ce akwai su wa'innan mutane yanzu wanda currently suna cikin gudun hijira a ce suna wannan waje. Mu ka san kullun kungiyoyin fararen hula muna so mu ga talaka na kasashe aka jawo jikin gwamnati domin a samu bayanan da ake so kuma a san me damuwarsa. Saboda kamar yadda na faɗa idan duk meeting din da zamu yi anan da tattauna idan ba su muka nemo daga ƙasa wanda asali abin yake shafan su ba su muka tambaya muka ji to dan zamu zauna karkashin ACMI zamu ci gaba da yi ne muna tafka da warwara.
Jihar Yobe yana da kananan hukumomi 17 ne wanda kuma aka samu hararin yayin kungiyar Boko Haram a kananan hukumomi 15 yayin da kananan hukumomin Gusu da Gulani suka fada hannun yayin kungiyar Boko Haram din baki daya kafin daga bisani dan sojan Najeriya ta sace kwatowa. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Damaturu, jihar Yobe, Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kada dai ku shagala, waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia.
Keep going.
To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.